Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a 9 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Shirye-shirye sun kankama na hawan Alfa a Makka inda miliyoyi ke aikin hajin wannan shekara. Kasar India ta sassauta abubuwa yau a Kashmir don baiwa al'ummar musulmi damar zuwa sallar Juma'a. Yau ma dubban masu zanga-zanga sun shaki babban filin jirgin saman Hong Kong don ci gaba da zanga-zangar nuna kin amincewa da shirin aika su China don a rinka yanke musu hukunci.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani daga kakakin Ƙungiyar Musulunci ta Shi'a akan sharuɗan da gwamnatin jihar Kaduna take so kotu ta gindayawa shugaban ƙungiyar. Sannan za ku ji rahoton da wakilin murya Amurka ya hada mana akan sallar layyar bana a jihohin Adamawa da Taraba dake arewa maso gabashin Najeriya. Bayan nan za ku ji cewar a jihohin Oyo da Osun hukumar custom ta Najeriya ta cafke wasu kayayyaki wanda kudin su ya kai kimanin naira biliyan 23.8. Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar da shirin duniyar Amurka. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Shirye-shirye sun kankama domin hawan Alfa a aikin hajin wannan shekara da miliyoyin musulmi ke gudanarwa yanzu haka a Saudi Arabia. Sama da musulmai miliyan 2 ne ke aikin hajin wannan shekara. A yau ne mahajjatan suke shirin fara hawan Alfa gobe. Aikin haji dai na ɗaya daga cikin manyan shika-shiken musulunci kuma ibada ce wadda ake buƙatar kowane musulmi mai wadata da ƙoshin lafiya yayi akalla sau ɗaya a rayuwarsa. Daga cikin mahajjatan na bana akwai mutane 200 da danginsu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin da aka yi na kan mai uwa da wabi a watan Maris a masallacin Christchurch dake New Zealand wanda suka tafi a matsayin bakin sarkin Saudiya. Kasar India ta yi sassauci a yau Juma'a domin baiwa musulmai wanda su ne mafi yawan al'ummar yankin Kashmir damar yin sallar Juma'a. Wannan yankin da ake rikici a kansa tsakanin India da Pakistan yanzu ya share kusan kwanaki 5 ba a shiga ba a fita daga cikin sa abinda ya tsinke cudanyarsa da duniya. An baiwa musulmai damar yin sallah a unguwanninsu babu wani takunkumi akan yin haka a cewar Bilbak Singh babban sufetan yan sandan Kashmir a hirarsa wato a hirar shi da kamfanin dillancin kasar Faransa na AFP. Firayim Minista Narendra Modi ya yi wa 'yan Kashmir alkawarin cewa wannan sabon yanayi ne a sanadiyar matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na sauya matsayin yankin da maido shi ƙarƙashin ikon gwamnatin ta India. Yau ma dubban masu zanga-zanga sun sake cika babban filin jirgin sama na Hong Kong a karo na biyu cikin makonni biyu don ci gaba da janyo hankalin duniya ga mawuyacin halin da suka shiga da kuma daɗa nuna rashin amincewarsu ga wani sabon shirin doka da ake son gabatarwa. Rahotanni sun ce harabar wurin tarban matafiya na filin jirgin ta cika makil da mutane waɗanda ke ta kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suna cewa a 'yantar da Hong Kong don ƙarfafa gwiwar masu zanga-zangar. Ko da yake kuma sun tabbatar da sun bar isasshiyar hanya da matafiya za su iya shigewa bayan sun sako daga cikin jiragen da suka kawo su. Haka kuma masu zanga-zangar sun yi tararraba ɗan takardun da ke dauke da sakonni tare da jakankuna da aka yi rubuce-rubuce a kansu a cikin turancin English da harshen Mandarin na China. Masu zanga-zangar dai har yanzu suna nan daram akan matsayinsu tun lokacin da suka soma wannan zanga-zangar a ranar 9 ga watan Yuni na wannan shekara na neman a janye wani shirin doka da ke neman rinka hannunta masu laifi wato hukunta masu laifi na Hong Kong ga China dan a yanke musu hukunci a can. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kudurin da hukumar samar da abinci ta duniya ta dauka na dakatar da kai tallafin abinci a kasar Yemen ya jefa mutane da iyalai da yawa a cikin matsanancin hali. Irin mutanen da yawan da wannan lamarin ya saka a halin tsaka mai wuya sun hada da wani balarabe mai suna Muhammad Qaid wanda ya ce shi ma fi damuwa game da jaririn da aka haifa mishi kwanaki hudu kacal da suka gabata ko bayan jaririn Muhammad yana da wasu ƴaƴa bakwai da yake tunani yadda zai ciyar da su. Muhammad Qaid na cikin dubban mazauna sana'a babban birnin kasar ta Yemen da suka jima suna dogaro akan abincin da kungiyoyin bada agaji na kasa da kasa suke kawowa a wannan kasar ta wato a wannan kasar da tun shekara ta 2014 take fama da masifar yaki. Sai dai hukumar samar da abinci ta duniya ta ce mai yuwa ne a cikin makon gobe za a dawo a ci gaba da aikin kawo abinci da mutanen birnin sana'a akalla 8,850 suka dogara a kansa. ‘Yan sanda sun ce wani mutum wanda ke dauke da bindiga kuma yana sanye da silke ya shiga wani shagon Walmart da ke jihar Missouri da ke yankin tsakiyar yammacin Amurka jiya Alhamis. ‘Yan sandan garin Springfield sun ce mutane sun tsorata da ganin mutumin amma bai yi harbi ba kuma babu wanda ya yi rauni. Wani dogari mai aikin kwana-kwana ne ya tsare mutumin har sai da ‘yan sanda suka iso. Wannan al'amarin ya faru ne kwana biyu bayan harbe-harben da suka auku na mai kan uwa da wabi da aka yi a wani shagon Walmart na El Paso da ke jihar Texas, inda mutane 22 suka rasa rayukansu da kuma wanda ya auku a birnin Dayton na jihar Ohio, inda a nan ma aka yi asarar mutane 9.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A ranar Litinin din da ta gabata 5 ga watan Agusta na shekarar 2019, babbar kotun Kaduna ta baiwa shugaban kungiyar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da matarsa damar zuwa asibiti a kasar India. To sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta shigar da kara a babban kotun ta Kaduna tare da neman izinin kotu ta sanya wa Al-Zazzakin da matarsa wasu tsauraran matakai akan zuwan nasu kasar India. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya jiyo mana ta bakin kakakin kungiyar ta IMN Muhammad Ibrahim Gamawa akan ya suka dauki waɗannan sharuɗa.
Muhammad Ibrahim Gamawa, kana ɗaya daga cikin masu magana a madadin kungiyar IMN da Malam Ibrahim El-Zazzaki ke jagoranta. Ga waɗannan sharuɗa da gwamna Nasiru El-Rufa'i ya fitar guda 7 kan tafiyar shi Malam El-Zazzaki da matarsa Zinatuddin zuwa New Delhi. Me martaninku kan waɗannan sharuɗa?
To kamar yadda babban lauyanmu ya faɗa wanda yake kare Malam Tami Falana ya ce wannan magana sauki buruzu ne. Maganan mutum ne wanda mulki ya rufe masa idanu. In banda haka in dama zai iya bada sharuɗa, to me yasa ya je kotu? Me yasa ya kai ƙarar malam kotu? Kada zai ce ba ruwan kotu da ba wa malam izini shi ne zai shimfiɗa ƙa'idodin da ya ga dama. To wannan maganan mutum ne wanda kiyayya ta ruɗar da shi, sannan kuma giyan mulki ta kwashe shi.
Idan muka ɗauki abun ko giyar mulki ko ba giyar mulki, kusan dama da gwamnatin Kaduna ake wannan ƙarar. Zan iya cewa gwamnatin Kaduna kuma yadda lauyoyi suka fada tana da ikon ta daukaka kara zuwa kotun daukaka kara
ita daukaka kara ma bai da amfani domin an ce an tabe wannan zamanin soja wani soja da aka zarge shi da juyin mulki ana tuhuman sa sai ya kai kara akan yana neman ya tafi kasashen waje sannan kotu ta ce ya je kuma dole gwamnatin soja na wannan lokacin ta yi biyayya ga kotu to yanzu dai wannan doka ita ce a kasa sannan kuma akwai yaran kundin mulki tsarin mulki da aka yi a 1917 tun ma lokacin yan mulkin mallaka nana aka ce lalle akwai tabbacin an ba da izini ma wanda yake da rashin lafiya da ba za a iya yin maganin sa a cikin kurkuku ba a kai shi ko ina a fadin duniya domin ya samu magani
Muhammad Ibrahim in mun duba ma waɗannan sharuda zamu ce ma babban abin da suke so su nuna shine kada shi malam Ibrahim Al-Razzaqi ya samu ko ya nemi mafakar siyasa a India wata kila ta can kawai ya je ya rashe gidawa saboda gudanar da ko ci gaba da shari'a nan me yasa ba za ku ba da tabbacin cewa in ya je zai dawo ba
mu ma kananan tsaki muka kasa gudu ai muka kima gudu muka dake muka cije muka tsaya muka jajirce balle jagoran tafiya wanda ya taba cewa ko janar ne aka ce mazak zaki zai gudu ya san ƙarya ne ba Allah da aka zo aka kewaye gidansa ana ka fito in ba haka ba za mu rusa gidan yace shi ba zai fito ba sai dai sai abin da suke so ai zakzaki yafi karfin gudu zakzaki ba wanda zai gudumuwa a fadin duniyar nan a dawo ai ta shari'a mu da ya samu lafiya amma batun gudu ka ai kamar yadda na rambaɗe yake cewa ba mai gudu sai yara malam ko ya wuce gudu mu ma almajiransa ba mu gudu ba balle shi
wata majiya tana nuna mana matan karshe Al-Razzaqi da uwar gidansa kamar ba su ma ji ma abin da malam Nasiru Rufai ya faɗa ba kamar sun ma kammala shirye-shiryen su na tafiya India ne wata kila ma kafin mu sa shirin nan ba mamaki ma magana tafiyar su ta tabbata
to in ta tabbata za mu gaya muku amma da yanzu kam dai ba a tafin ba amma da in ta in an tafin za mu faɗa muku
gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan babbar sallah a fadin duniya a jihohin Adamawa da Taraba dake arewa maso gabashin Najeriya da alamu a sallar layyar bana ya zo wa mutane da rashin kuɗi yayin da farashin raguna yake ƙara hauhawa wakilin murya Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya hada rahoto
da alamun dai sallar layyar bana Ya ko zone a wani yene na rashin kudi a hannun jama'a yayin da a bangare guda farashin raguna ba yabo ba fallasa kamar yadda na tara a kasuwar dabbobi na Yola da Jalingo
da farko da sunana Garba Jibo ina chairman kasuwar awaki Jimeta bypass to bana ga kaya dai mun zo mun kawo kaya gashi nan kuma ba farashi sosai kayan har yanzu dai ba zo ana saya ba yanzu sosai kayan yana da sauki kuma da nashi mai karami akwai mai ba akwai duk bayan da babu ba ran nan wahala muka sha gaskiya mun yi asara ne a kasuwar nan muna rago da zaka rasa dubu 20 dubu 30 gaskiya ba mu fata irin kasuwar baran nan mun sha wahala ne gaskiya asara kai ba riban da aka ci a kasuwar nan yanzu dan farashi kadan akan dan kaga baran an rage kudin ne ma aka sayar ba riba na aka ci ba rage wa kai aka sayar
sunana Jamilu Inuwa sakataren titi to ba abu da zamu ce sai dai mu Allah godiya alhamdulillah wadana kukan dai gari ba kudi to jama'a suna kokari kuma dabbobi suna da sauki kunan mai kaman 20,000, 18,000, 17,000 har 15 ma zai iya da ya zuwa sama shi ragon 15,000 har ga Allah tsakani da Allah ba ragon a zo a gani ba don ragon 15,000 in a baya can kaman bara ana samun rago na 15 nan da zaka saya bai wuce ka kai shi 10,012 ba 10,011 to amma bana gaskiya su ne ma masu tsada don su ne na talakasuwa ka fi saya
to sai dai yayin da kasuwar dillalar raguna ke ƙara buɗuwa yanzu su ko talakawa ƴan rabana ka wadata mu sun koka ne game da halin da ake cike yi
sunana Muktar Salihu gaskiya dabbobi babu sauki su masu dabbobin din sun dora buri akan dabbobi gaskiya to gaskiya daga satin da ya shige dabbobi sun yi sauki har zuwa jiya da safe amma da rana daga jin labarin an so ma biya gaskiya sun tsawanta ma dabbobi kudi zuwa yau din nan suna ji ana biyan live grant din tun daga jiya da rana gaba ɗaya faranshi ya canza a kasuwanni gaskiya mu talakawa mu muke jawa kanmu su manya a gwamnatin ce sun yi iya dubawa bari su sawwakawa talakawa kowa ya samu yin layya amma tsakanin mu talakawa masu sayarwa da masu saya sai aka tsawantawa dabbobi kudi sai yi tsada to in aka yi wasa za a koma abin da ya faru shekaran da ta shige
ya zuwa yanzu hukumomin tsaro na cikin shirin ko ta kwana domin tabbatar da doka da oda kamar yadda Suleiman Baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar Adamawa ya bayyana.
Harkar sallah da take gabanmu rundunar Najeriya ta tsaro da ba da kariya ga furar hula, wato Najeriya Security and Civil Defense ko Adamawa State Command, ta riga ta shirya wajen tabbatar da ta sauke nauyin da aka dora mata na ba da kariya ga dukiyoyi da kuma rayukan al'umma lokacin hidindimin sallah. A halin da ake ciki komanda na rundunar jihar Adamawa, komandan Nuruddin Abdullahi ya ba da umarni akan jami'ai da muke da su da kuma waɗanda arms squads da muke kira su duk gaba daya, a riga an ba da umarni kowa ya fito kwanmu da kwarkwatanmu mu tabbatar da cewa an yi hidimar sallan nan cikin lafiya mun sauke nauyin da aka dora mana.
Shi ma dake karin haske, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa DSP Suleiman Guroje ya ce sama da 'yan sanda 2000 ne ma aka baza domin tabbatar da doka da oda a lokacin bukukuwan sallan.
Rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa sun dauki matakai sosai domin mun deploy jami'an 'yan sanda 2,216. Sannan kwamishinan 'yan sanda ya umurci jami'i na anti-bomb squad domin su tare kowane inda za a yi sallah su tabbata suna wurin 8 hours kafin a soma.
Wannan a fadin jiha ne ko kuma duka a fadin jiha?
A wannan gaba a fadin jiha ne.
In yi magana dai kan ce wai sallah biki rana daya ta ko wuce ta bar wawa da bashi. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hassan Amurwa, Amurka, daga Yola a Najeriya.
Gaida Ibrahim Abdul Aziz. To a jihohin Oyo da Osun, hukumar Custom ta Najeriya ta cafke wasu kayayyaki waɗanda kuɗin su ya kai kimanin naira biliyan 23.8 a cikin watanni 7. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar Custom ta Najeriya mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama kayayyaki da yawa na miliyoyin nerori. Alhaji Abdullahi Zulkabili Argungu shine controller Custom mai kula da jihohin Oyo da Osun.
Abun da muka kama sun hada da shinkafa wanda ake kira Fabul Rai ta waje, tsakanin a watan January zuwa yau mun kama buhu 667, mun kama mai wannan da ake cewa ororo dai ta buga oil,
man girki
jarka 730 lita mai lita 25, mun kama bel na gwanjo 39, mun kama tsaifin tayoyi sakawan tayoyi wanda yake ake saidawa guda 966, shuga buhu 50, atamfa bandun 6, motoci 93.
Duka waɗannan kayayyaki da kalli sufa kuɗin su sun kai nawa?
Kuɗin su ya kama miliyan 210,826 da naira 503.66.
A ina kuka kama waɗannan kayayyaki?
Wasu daga cikin waɗannan an kama su a can border area, can gaban Shaki, Kishi, Oboho, Ibeti, a can cikin daji, saboda daga waɗannan garuruwan zuwa border area wanda shine Odo kana tafiyar awa 5 baka kai ƙarshen Najeriya da Benin ba, kuma hanyar ba kyau. So sun san hanyoyin ko ina bi suke, su bi mu bi, wanda Allah ya sa muka samu mu kama, haka ne muka samu kayan.
Wannan shinkafa, man girki, tayoyi da tufafin gwanjo da dai sauran kayayyakin da kuka kama, ko suna da wata illa idan aka ci ko aka yi amfani da su ga bil'adama?
Yanzu kamar gwanjo ai ba sai an gaya muku ba, na daidai in ba Afirka an mai da Afirka kasar da ake iya zuwa a kawo komai ba. Baka san wanda ya amfani da tuwaye nan ba, wani mai lafiya ne, mara lafiya ne, matacce ne, baka san kowaye ba. Yanzu mun ma lalace har da pant wanda an kai amfani da shi da brazier, duk ana cuta cikin gwanjo da ke kawo. Sai an kuwa ya san wannan illa ne ga dan adam, yau ka dauki wannan kai ka sa a jikinka. Shinkafa wani lokaci shinkafan nan ta daɗe aje, ta ma wuce lokacin ta, amma a yau a ƙauye mutum nawa ne zai iya karantawa ya gane cewa wannan shinkafa ta expire ko ta wuce lokacin ta? Ya kada da kawo shinkafa ce kawai, kowa ya tantance kawai
mutane nawa kuka kama
mun kama mutane 35 biyar suna kotu 30 ai belin su ana bincike
a ƙarshe ko akwai wani sako ga jama'a musamman masu smoga
sakon ɗaya ne a kullun namu fadakarwa kuma ƴan jarida su masu taimaka sarakuna su ba da goyon baya kasuwanci ne mafi yawa bale waɗanda ke border area kusa da border kowa ya dauka kasuwancin da ya gada ne sarka bai san wani kasuwanci da zai yi jin ma suke kamar ka zo ne ka kashe su don kana son kada su ci abinci kuma duba haka bane
Hassan Umar Tambuwal mun yi da Amurka daga Ibadan a Nigeria
A gaida Hassan Umar Tambuwal masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 11 da minti 20 na safe ga shirin mu na gaba
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan takaddama cinikayya da ake yi tsakanin Amurka da China. Lamarin da a makon nan ya dauki wani sabon salo har ya sa kasuwannin hannayen jari a nan Amurka suka fadi bayan wasu matakai da China ta dauka. Sunana Mahmud Lalo. Fatsakin makon nan ne hannayen jari suka fadi a nan Amurka bayan da China ta dauki wasu matakai a ci gaba da takaddamar da ke wakana tsakaninta da Amurka ciki har da kadiya darajar kudin ta na yuan. A ranar 30 da ta gabata, mai ba da shawara kan harkokin tattalin arziki a fadar White House, Larry Kudlow, ya fada wa manema labarai cewa har yanzu shugaba Trump yana so ya cimma matsaya da China.
The president's view has always been We have negotiated in good faith. We want to continue negotiating.
Matsayar da shugaba Trump ke dauka a tattaunawar da ake yi ta tsakani da Allah ce a koda yaushe muna kuma so mu ci gaba da wannan tattaunawa da China. Abinda shugaba Trump ke yi mataki ne na kare tattalin arzikin Amurka.
He's here to protect America's economy. He's here to defend America's economy.
To gabanin hakan ma'aikatar harkokin kasuwancin China ta bayyana cewa Kamfanonin kasar sun daina sayan kayayyakin amfanin gonakin Amurka. Hakan kuma martani ne kan wani mataki da Amurka ta dauka a makon da ya gabata. Na saka sabbin kudaden haraji kan kayayyakin China waɗanda kuɗin su ya kai dala biliyan 300. Bill Adams masani ne a fannin hada-hada kudade a bankin PNC da ke nan Amurka.
It's a tough year for agriculture in the United States. I think the effect of prolonged Chinese tariffs on US
Wannan shekarar ta zo wa fannin noma da sarkakiya. Ina ga lokaci mai tsawo da aka kwashe ana takaddama haraji da China. Ya shafi kayayyakin amfanin gonakin Amurka. Abinda China ke yi shine tana fada wa masu sayan irin waɗannan kayayyaki na cikin gida da su nema a wani wuri daban da za su saya kayan su.
The Chinese government is giving the domestic buyers that they should look elsewhere.
To Amurka dai ta dauki wani mataki na samarwa da manomanta da takaddama cinikayya ta shafa. Tallafin dala biliyan 16. Shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a shirye yake ya ƙara bada kudaden masu biyan haraji ga manoman a shekara mai zuwa. A ranar Litinin ta gabata, Amurka ta ayyana China a matsayin mai cogin takardun kudade, ta kuma yi gargaɗin kai ta ƙara hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF. Har yanzu dai ga Bill Adams. A hirar da aka yi da shi ta kafar sadarwa ta Skype.
The week's events have been a tangible escalation of the US-China trade conflict, but they haven't really been a surprise.
Abin da ya faru a wannan makon ya ƙara rubuta wutar takaddamar cinikayya da Amurka da China ke yi, amma kuma wannan ba wani abin mamaki ba ne. Dukkansu wato Amurka da China sun yi ta ɗaukan matakan ramuwar gayya da suka rubuta wutar takaddamar. Akwai alamar kowannensu jira yake yi ɗaya ya miƙa wuya.
Both governments seem to be waiting for the other to make concessions.
Baya ga illa da take yi ga fannonin hada-hadar kudaden kasashen biyu waɗanda su suke da tattalin arziki mafi ƙarfi a duniya. Takaddamar cinikayyar na mummunan tasiri ga tattalin arzikin kasashen biyu da na wasu kasashen duniya da dama. A wata mai zuwa ake sa ran wata tawaga daga Beijing za ta kawo ziyara nan Amurka inda za su gana da wasu jami'an gwamnatin Amurka. To To a wani labari na daban da ya shafi Amurkan, shahararren marubuciyar nan Toni Morrison ta riga mu gidan gaskiya. Ta rasu ne a ranar Litinin tana mai shekaru 88. Wata takaitacce sanarwa da iyalanta suka fitar ta bayyana cewa Morrison ta rasu ne bayan yar gajeren rashin lafiya. Tana kuma zagaye da iyalanta da abokanai. Ta kasance mace bakar fata ta farko da ta karbi lambar yabo ta Nobel Prize a fannin rubuce-rubuce. Morrison ta kuma taɓa lashe kyautar Pulitzer a shekarar 1988 da littafin da ta rubuta mai taken Beloved, wanda ya kunshi labarin wani bawa da ya gudu daga wajen ubangidansa. Ta kuma yi aikin malanta a jami'o'i irin su Howard da Yale da Princeton, inda ta yi ritaya a shekarar 2006. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Arash Arabasadi da ya haɗa ainihin rahoton, sai Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salu Kaura na Moda. Yace abin da ya faru tsakanin jami'an sojojin Najeriya da kuma 'yan sanda a jihar Taraba wani abin tur da Allah wadai ne. Kuma hakan ya fito da barakar da ke tsakanin jami'an tsaron kasar mu. Dama jami'an sojojin Najeriya sun raina 'yan sanda. Kasancewar lokutan da dama sukan cima jami'an 'yan sanda zarafi. Don haka bai kamata hukumomi su bari wannan abin ya tafi a matsayin kuskuren aiki ba. Ya kamata a hukunta waɗanda suka aikata shi domin ya zama darasi ga sauran jami'an tsaro. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Alhaji Abbas Baffa Chilede, yace ina taya 'yan uwana al'ummar musulmin duniya mahajjatan bana fatan yin aikin hajji lafiya da kuma sauran musulmi waɗanda ba su samu ikon zuwa ba, Allah ya ba su damar zuwa ƙasa mai albarka. Da fatan al'ummar musulmin duniya za su yi sallah lafiya cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali tare da iyalansu. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku. Muna godiya, mu huta lafiya. Ai sallah lafiya.
A gaida Binta Asiyaro da wasiƙun masu sauraro, kafin mu ƙarƙare shirin namu ga labarai amma a taƙaice.
Shirye-shirye sun kankama domin hawan arfa a aikin hajjin wannan shekara da miliyoyin musulmi ke gudanarwa yanzu haka a Saudi Arabia. Sama da musulmai miliyan biyu ne ke aikin hajjin wannan shekara. A yau ne mahajjata suke shirin fara hawan arfa a gobe. Kasar India ta yi sassauci a yau Juma'a domin baiwa musulmai wanda su ne mafi yawan al'ummar yankin Kashmir damar yin sallar Juma'a. Wannan yankin da ake rikici a kansa tsakanin India da Pakistan yanzu ya share kusan kwanaki biyar ba a shiga ba a fita daga cikinsa, abinda ya tsinke cuɗanyarsa datta duniya. Yau ma dubban masu zanga-zanga sun sake cika babban filin jirgin saman Hong Kong a karo na biyu cikin makonni biyu, don ci gaba da jawo hankalin duniya ga mawuyacin halin da suka shiga da kuma daɗa nuna rashin amincewarsu ga wani sabon shirin doka da ake son gabatarwa. Kudirin da hukumar samar da abinci ta duniya ta ɗauka na dakatar da kai tallafin abinci a ƙasar Yemen ya jefa mutane da iyalai da yawa a cikin matsanancin hali. Irin mutanen da wannan lamarin ya saka a halin tsaka mai wuya sun haɗa da wani balarabe mai suna Muhammad Qaid, wanda
masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Chan, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.